A duniya babu kamar masoyi, a duniya babu kamar masoyi.
Kiche muradina.